Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa dake kan mita 102.5 zangon FM. Sai radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa kuna iya sauraron mu kan Alfa Radio dake Kumasi. Har ila yau kuwa iya kama mu ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki ke muku fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu da yanzu za ku je mu dauke da shirin abar ya huce, amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an waye gari lafiya. Masu bukukuwan sallah kuma ana ci gaba da bukukuwa sallah. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Gwamnatin Sudan ta Kudu ta ce tana so a yi wata ganawa tsakanin shugaba Salva Kiir da jagoran ƴan tawayen Riek Machar, to amma ba a cikin wata ƙasa ta ƙuryar Afirka ko ƙungiyar IGAD ba. Da an shirya cewa da Kiir da Machar za su gana a Addis Ababa babban birnin kasar Habasha ranar 20 ga watan Yuni, to amma da yake magana da ƴan jarida je Juma'a, mai magana da yawun gwamnatin Sudan ta Kudu Michael Makui ya bayar da shawarar a kai taron a kasar Afirka ta Kudu. Machar, wanda tsohon mataimakin shugaba Kiir ne, ya yi hijira zuwa Afirka ta Kudu a ran wato a shekara ta 2016 bayan da yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin gwamnati da bangaren Machar wadda ake kira SPLMIO ta rushe. Makui ya ce kasashen kungiyar IGAD uku, wato da Sudan da Kenya da Habasha, na gasar daukar nauyin wannan taron saboda wasu manufofi. Abinda ya fi fa'ida shine a gudanar da taron a wata ƙasa ta daban, saboda kar wata ƙasa daga cikin ƙasashen nan uku ta yi amfani da taron wajen wani abu face batun zaman lafiya, inji shi. An jefa tsohon chairman ɗin kwamitin yakin neman zaben shugaban Amurka Donald Trump, wato Paul Manafort, a gidan yari jiya Juma'a, bayan da wani kwamitin masu ta alkali yanke hukunci ya same shi da laifin kokarin karkatar da shaida lokacin da aka sake shi bisa shurdan beli. Manafort, dan shekaru 69 da haihuwa kuma na farko cikin tsafin mukarraban wato Trump da aka jefa kurkuku, an same shi da laifi a mako jiya a wasu sabbin tuhumce-tuhumce biyu na kokarin hana shari'a ta yi aikinta da kuma haɗin baki don gurgunta tsarin shari'a, wanda ke da nasaba da yunkurin da ya yi a watannin baya-bayan nan na karkatar da ra'ayin wasu shaidu biyu da kar wato da aka saka yi sunayensu. Manafort dai jiya Juma'a ya ce shi bai aikata wani laifi ba dangane da waɗannan tuhumce-tuhumcen biyu. To amma a wata alƙalin kotun tarayya mai suna Amy Berman Jackson, wadda ta yi nuni da zarge-zargen wato ƙoƙarin karkatar da ra'ayin shaidun, ta bayar da umarnin a tsare shi a gidan yari har sai lokacin da za a yi masa shari'a watan Satumba, wanda hakan ya zo daidai da buƙatar mai shari'a na musamman Robert Mueller ta a soke belin da aka ba shi Paul Manafort ɗin. To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump je Juma'a ya ce rahoton Spito General na ma'aikatar shari'ar Amurka kan binciken sakonnin email ɗin Hillary Clinton ya ƙare da kuskuren sakamako, saboda cewa da rahoton yayi hukumar bincike ta FBI ba ta nuna son zuciya wajen binciken ba. An ƙarasa da kuskure abinda Trump ya faɗa kenan a wata hira da gidan talabijin na Fox News. Akwai cikakken son zuciya idan ka dubi abinda jami'in FBI Peter Schrock yayi, wato abinda ya ce a kaina, haka ma idan ka dubi abinda James Comey yayi lokacin da yake jagorantar hukumar ta FBI da kuma sauran batutuwan da ya haka. A martaninsa na farko game da rahoton, Tom ya rubuta je jama'a ta kafar Twitter cewa rahoton ya tabbatar da cewa tsohon shugaban hukumar FBI James Comey ba ƙwararren shugaba bane na hukumar. Sannan yace mataimakin wato yace taimakawa mai makasar da ya kori Comey. Da farko dai sai da Trump ya cece Mr. Shrock je jama'ar ta kafar Twitter saboda cewa da Mr. Shrock din yayi a yayin binciken sai mun hana Trump zama shugaban kasa ga tobarar da aka bankado a rahoton da aka bayyana ranar Alhamis. Amma Trump ya yaba ma shugaban hukumar ta FBI na yanzu Christopher Wray saboda jajircewa wajen jagorantar hukumar mai fama da rigingimu. A halin da ake ciki kuma shugaban na Amurka Donald Trump ya sa haraji da kashi 25 cikin 100 kan kayayyakin fasaha da ake shigo da su daga kasar China waɗanda kuɗin su
Labarin duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a ran birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce.
Sauraro assalamu alaikum barkanku da sake haduwa a wani sabon shirin na
a bari ya huce
wanda masu iya magana ke cewa shike kawo da rabon wani
lafiya kasara ta ne na garkuwa ne na makera ta da lafiya ta halangai na da sha'awa duk maka ne fa garkuwa ko la la da marhaban yanzu makera mu na da garkuwa
take ko in ce jiya take sallah
to jama'a barkamu da wannan lokacin kuma barkamu da sallah muna fatan an yi sallah cikin koshin lafiya mallam Usman barkamu da wannan lokacin
haka yake daula ai jiya take yau take duk wannan satin gaba ɗaya hakan take sallah kawai
ta san mu ka tsinawa muna sallah kwana biyu zuwa uku muna hawan sallah muna hawan bariki
eh to gaskiya ga can Kano kuma kana ai muna yin sa hawan daushe ne sa hawan
turai
ne
ai da kuma biyar kuke yi
hawan turai ne hawan nasarawa ne hawan fani sauni duk gasu nan dai a zariya ma ana yi ana sa hawan daushan ne duka Allah kuma ya bamu ladan azumin da ya gabata
amin Allah kuma ya ƙara maimaita mana ya sa muna da rabon garin nan zauran
mun amin daula ya zauran mana da kasashen mu lafiya cikin kwanciyar hankali da lumana da karuwa arziki
to amin amin
to bari mu ci fara yin gaisuwa
eh akwai wani sako na musamman wani ne ya aika mana ta email kusan yau kwana hudu yace assalamu alaikum filin abari ya huce gaisuwa da fatan alheri zuwa ga ma'aikatan Amurka maza da matan su da fatan suna cikin koshin lafiya Allah ya sa hakan amin ni mai sha'awar wannan shirin naku ne na abari ya huce dan haka ina son ku sa ni cikin jerin sunayen masu sauraron ku
kama shige
to fa sannan a koda yaushe kowace matukar rana idan dai Allah ya sa ina cikin koshin lafiya babu rana asabar inda za ta huce ban saurari wannan shiri mai farin jini da kayatarwa da ilmantarwa kuma a ƙarshe wannan makon Allah ya albarkace ni da haihuwan ɗa namiji har an rada mashi suna Harisu Allah ubangiji ya ƙara muku hazaka a gudanar da wannan aikin naku daga ni mallam ango malami makaranta ya wuri madalla madalla mallam ango
haka yake to mun gode sosai to kuma Allah ya raya Harisu
ina fatan kai sallah lafiya da kai da iyalanka
amin amin to yanzu zaki dan yi mana sakonnin da suke nan na shafin Facebook ko
eh kamin shiga fa shafin Facebook akwai wata gaisuwa ta musamman shi ma guda ɗaya ne shi ma ya aika mana a sakonnin mu ta email din inda yace gaisuwar sallah kada ku manta da ni sunana Suleiman dan Farauta Gurbana to mallam Suleiman muna fatan kai sallah lafiya kuma kana cikin koshin lafiya muna mika gaisuwar mu gare ka da iyalanka
haka yake to Allah maimaita mana
to amin to gaisuwar mu na abar yahuci zuwa ga Buhari Musa Madalla tare da Umar Yusuf da Bashir Hassan gaisuwar fatan alherin abar yahuci zuwa ga Alhaji Umar Jibrila tare da dan jinjini Bulan Yaki tare da Abdul Ahmad da kuma Saminu Muhammad gaisuwar fatan alherin abar yahuci zuwa ga Nura Jibril da kuma Ishaq Sa'adiya da Ba'a Nakawu da kuma Abubakar Abba fatan alherin abar yahuci zuwa ga Ali Yafi Garba tare da kuma Abbas Yusuf da Jibril Umar Nabasa gaisuwar fatan alherin abar yahuci zuwa ga Najib Bammali tare da Tasu Musa dan Kunkuru fatan alherin abar yahuci zuwa ga Bashir Tsalha tare da Aminu Tanimu tare da Ali Muhammad Malanta sai takaddar da ke karshe ta hannuna fatan alheri zuwa ga Yusuf da kuma Jafar Ahmed gaisuwar fatan alherin abar yahuci zuwa ga Awwal Mabwa da kuma Mustafa Suleiman gaisuwar fatan alherin abar yahuci zuwa ga Biliya Zazzaki, Zalla, to daga ƙarshe sai zuwa ga Muhammad Uba tare da Lawal Bala Azare. Muna fatan kun yi kun tashi cikin koshin lafiya kuma kun yi sallah lafiya.
Haka yake. To sakon da zan shiga ko in ce sakonin da zan karanto daga email ne inda Musa Hadarin Asaba da Magaran yace fata na gari Lamiri in ji Hausawa dan Allah ku bani dama domin in mika sakon barka da sallah zuwa ga Ashiru Usman Sabuwar Gwaram da Tanimun Inuwa Zangon Buji da Prinstasi bin Abdullah Azare da Hamidu Kalallabuwa a jihar Difa fatan sallah lafiya a gare su to bayan shi kuma sai sakon gaisuwar fatan alheri shi ma na email din yanda yace fatan alheri zuwa gare ku Usman Kabara da Daula Salim ni ne Bala Muhammad Damban jihar Bauchi muna godiya
to malam Bala muna godiya
to sai kuma wannan yace daga masu sauraron ku yau da kullum janar sakatare Isa Lawar Girgir daga jihar Yoba a Najeriya da kuma malam Sani mai lemo da apple da ayaba da kan kana da ke kwanan gadara patasko jihar Yoban a Najeriya mun gode da wannan sakonni naku na gaisuwa fatan alheri zuwa ga abari ya huce da abokan arziki mun dan je mu shagata mana ai sallah ce fa yawa
Yeah.
To kin san makon da ya gabata mun yi magana akan cewa akwai labarai guda biyu da nace miki akwai na babbar bare limamin Kanuru ko da kuma na wani fulani da ya kai shanu kasuwa yanzu za biya rage naki wanne za a fara
kai in ce fulani a ce na sa ku gaba kai in ce bare bare kuma
eh a ce shi ma dai
jangon
kenan
to zabi
to bari mu tsaya tsakiya bari mu yi kaci cika shi ta yayi duk wanda 2 3 4 1 2 3 4 ya fada kan labarin
babblatani
la to bari ai sai ai na barbaran ai da na barbaran a daina murna wai labarin wani babblatani ne daga Isuhun Dila Faki a jihar Kaduna ai kuma ne yace labarin wani babblatani ne ya kai shanun sa kasuwa ya sayar bayan an bashi kudin sa sai ya zuba kudin a cikin dogon takalmin nan nasu dole da suke kiran shi Rambul ya hawo mota zuwa gida suna cikin tafiya sai suka yi kitabin da barayi an fashi kenan duk fasinjoji dake cikin mota kowa ya fita da gudu ya nufi daji domin tsira da ransa da kuma dukiyar sa ciki har da wannan bafulatani sai barayin nan suka biyo bayan su da gudu sai suka yi nasarar kama wannan bafulatanin suka caje shi basu ga samu komai ba sai naira 20 katal a cikin aljihun sa sai barayin ko kuma sai shi shugaban kaman barayin kenan suka yi tambayar bafulatanin ka san baka da kudi amma kake gudu
to fa
eh tunda dai aguga da gudu ne idan ka aba da kudi ko kuma a tsira da rai to memang ina ga zai ce dan ya tsira da ranshi ko to sai bafulatani abinka da dan fulani kawai sai yace da su ai na saka kudin a cikin takalmi na Rambul ne za ku ka rike shi yasa nake ta gudu in kuka karbi takalmi dan take sai ne wala da dama kudi ne a cikin Rambul din nan yace kwarai ko sai ya turo kawai ya mika musu su gani suna karba suka ce yi daji a guje
to fa
ya fasa da gudu ne daji to sun kuma
ba
takalmi
ba Rambul ba kudi
ba kudi ba
ai sai da kyar
ba shirin din ta tafi
bayan kudin shanin
to na bafulatani kenan
dota ai yare dota a sharu
dole he kuma na babarbare
to ka bar mu ziyara ta ba mu na babarbare
shi kuma
muna fatan kuna sauraron
su kuma wannan baffa damare potta ya aiko da wannan yace daga karamar hukumar Gombe a jihar Adamawa kin gaba Falatani ne ce yace assalamu alaikum sashin wannan zauri ko kuma shehunnan wannan zauri ina gaida daukacin ma'aikatan sashin Hausa na murya Amurka to
muna ansawa
sai yace labarin wani limamin Kanuri wani alaramma ne Kanuri ke yi wa wata unguwa limanci a wani gari arewa maso gabashin Najeriya akasarin masu sallah a wannan masallacin Fulani ne wata rana ana sallar asham a watan Ramadan irin kamar watan Ramadan da yake kenan sai aka samu matsala wasu mamu suna ganin cewa raka'a daya aka yi don haka ya kamata a tashi a karo raka'a daya sa'annan a zauna a sallami a gefe guda kuma kamar irin rafkanuwa din nan kenan a gefe guda kuma wasu suna ganin raka'a biyu aka yi kuma ya kamata a zauna a yi tahiyya a sallami limami ya yunkura zai tashi sai wasu daga cikin mamu suka masa tasbihi din nan da ake subhanallahi da ake cewa sai yana kokarin dawowa domin ya zauna sai wasu kuma suka yi masa tasbihi su ma irin subhanallahi kin ga za a ruda shi kenan sai liman ya rikice a fusace ya kada baki yace haba fulata kin saka suke to fulata haba fulata to ta kwanta ne
to
an tada dashi an ce ta dashi ta subhanallahi za ta zauna a cikin subhanallahi
wannan yake ba zama wannan yake ba
to ta kwanta ne wai daga waɗanda suka kasa hakuri kawai suka kyalkyale da dariya sai aka ce ai shikenan
kamar dariya zaki sallah kam talauci ba zai mai da kai in har rabo ya fito da kai rashin rabo bai mai da kai samu idan ya fito da kai rashin sa ba zai mai da kai dadi idan ya fito da kai wahala ba za ta mayar da kai kyauta idan ta fito da kai ruwa ba za ta mayar da kai nasara idan ta fito da kai rashin
madalla da haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi zamu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya
ka guje wa dukkan abin da zai sa jama'a su yi tare da kai ka guje wa dukkan abin da zai sa ai Allah waje rai da kai kuma kar ka ke zata ta afani ka kai kuma kar ka zama makulmaci mai hali irin na munafukai kuma kar ka yarda aje ajin ka guda da kai da mushrikai ka guji shiga kowanne abu sai idan an sa da kai kar ka ke wulakanta mutane dan suna yayin ka kai kuma kar ka ke kyamar mutane wai kai kuma kar ka yarda da duniya don ka ga yanzu ta nei da kai ai yau idan fata nei da kai to gobe za fata yarda kai na san ta ba ta da alƙawar halin ta dai da munafukai kuma ga
kai halin ta dai da musharrakai sannan ka taimaki al'umma dama idan aka baka kai ka ji tausayin